Kimanin wata uku bayan mutuwar karamin ministan kwadago a gwamnatin Buhari James Ocholi, yan jihar Kogi da ke arewa ta tsakiyar Najeriya na kai komo don neman mai gurbin marigayi. Lura da hanyoyin duba cancanta da shugaba Buhari ke bi wajen cankar ministoci ba da karɓar sunaye daga gwamnoni ba, ya sanya 'yan siyasar jihar rubuta takardu da mika su ga fadar shugaban ƙasar don tayin za su iya aikin ko kuma ambata sunayen waɗanda suke ganin sun cancanta. Wata tawagar 'yan ƙabilar Igala mafi rinjaye jihar Kogi ta mika buƙatar a canko minista daga yankinsu don mai gurbin marigayi Prince Abubakar Audu, da rashin sa ne ya kaddara samun kujerar ga Yaya Bello ɗan ƙabilar Ibira.
Well, I don't know whether you say it is a rigidity. I think it's conviction.
Kace shugaba Buhari ba hago ne ba iya tankwara shi kan lamura. Ai wannan babbar ɗabi'a ce a cikin ginshikan da ake bukata na shugabanci. Inji ɗaya daga 'yan tawagarar manja janar Patrick Affa da yake amsa tambayar wani ɗan jarida da ke tambayarsa hanya za su iya shawo kan shugaba Buhari ta wannan hanya wajen tallata samun wannan kujera.
It has brought about playing in our society today. Don't you think so?
Ina ganin wannan ɗabi'a ta shugaba Buhari ta dawo da ɗa'a a Najeriya. Ba don haka ba da lamura sun birkice.
Anything else in this country would have been worse.
Na kan gaba tawagar Alhaji Muhammadu Sanusi na kungiyar mara baya ta Buhari BSO ya faɗi dalilan da yake ganin ya zama mai muhimmanci su rubuta wasiƙar ga shugaba Buhari.
Magana da ake a yanzu a Kogi, gwamna ya fito daga ƙasar Ibira, speaker daga Ibira, chief judge daga Ibira, ambassador kwanan ka ba da kwanan Ishima Ibira ne. To Allah ciki ikon sa, ila Allah dan mantar da shugaban ƙasa wajen tunawa da mu Igala. Gaba ɗaya mu kuma mu ne kuma muke da kusan kashi 58 a yawan jama'ar mutanen Kogi. Fata muke in zai dau minista ya dauko daga ƙasar Igala, za mu yi farin ciki, za mu musu godiya saboda jajircewa da muke kafin a yi zaben nan haihuwa tsabe.
Na tambayi lauya mai zaman kansa Abuja Umar Zaga, shine tsarin mulki shugaba zai yi la'akari da kabila ko yawan jama'a wajen nada minista?
Kawai dai al'amari ne na jama'a, kuma wannan shine dadin demokradiya. Idan suka yi korafin su mai daukan ya ga cewa suna da gaskiya abinda suke faɗi, abu ne da zai saurara musu, amma dai baya da nauyin cewa dole sai ya dauka da kabila kaza. Doka abin da tace kawai ya dauko daga jaha.
Sai dai duba wasu lamura na siyasa, amma ba wai maganar lalle doka ta tilasta
maka. Wannan ba maganar doka bace, sai dai al'amari na siyasa, expedience abin da Bature yake cewa, wata kilan a nasu tsarurrukan dan wannan bangare yayi, wannan bangare yayi. Wannan korafi ne da za su iya yi idan ya ga akwai bukata ya saurara musu, ya saurara musu. In kuma ba bukata, baya da wani haƙƙi na doka da doka ta daura mashi wannan.
In ba manta ba, shugaba Buhari ya rage yawan mukamman ministoci da haɗe waɗansu ma'aikatu da hujjar rage yawan kashe kuɗin gwamnati kan mukamai barkatai. Nasiru Adamu, kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.